ilimin garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi abun rainawa.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata ne dai hukumar da ke bada lasisi na kafa jami'o'i a Najeriya ta bayar wa gwamnatin jihar Niger lasisin jami'a na ilimi, matakin da kuma aka fara tun kusan shekaru 10 da suka gabata. A wani biki na miƙa takardar sabon jami'an ga gwamnatin jihar Niger Umar Bago, makaddacin babban sakatare a hukumar NUC da ke kula da jami'o'i a Najeriya Mr. Chris Mayaki, ya bayyana cewa jami'ar ta jihar Niger ita ce jami'a ta 270 da ake da su a Najeriya, haka kuma ita ce jami'a mallakar jiha ta 63. Jami'ar dai idan ta fara aiki ga dangantan za ta fara bada takardar shaidar digiri, kuma takardar shaidar NCE ta bangaren ilimi domin yayewa da kuma horar da malamai. To koya kafa sabbin jami'o'i a Najeriya zai taimaka wajen inganta ilimi a Najeriya? Tambayan kenan da newa Dr. Bashir Yankuzo, wani malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna ta jihar Niger.
Alhamdulillah, dangane da tsarin jami'o'i wato a kasar mu Najeriya, zan iya cewa abu ne da yake da harshe biyu, ma iya cewa ta bangare guda abu ne mai kyau kwarai da gaske. Me yasa ya zama abu mai kyau? Saboda idan muka kalli waɗanda suke wato kammala sakandare kuma suke buƙatar shiga jami'o'i, kididdigar statistics ya nuna cewa ƙasa da wato ainihin kashi 16 ne suke samun damar wato wucewa wato su shiga jami'a, tattare da sun gama makaranta su kusan cikin kashi 4 ko kashi 5 in ka kafa, to kashi 1 ne bisa 5 ko kashi 1 bisa 4 na wanda suke gama wato ainihin sakandare suke samun shiga jami'a. Kuma suna son shiga jami'a shi yasa suka je su rubuta jam, a shi inda akwai dama ko kafa da ba a ɗauke su za su iya ƙara karatunsu. In ka je duka dukkan jami'o'i aka zo magana a Bishop, haka za ka gani da dama waɗanda ba za su samu shiga ba, saboda su shi za a yi jami'a domin a ɗauki waɗannan ɗalibai su samu wato ƙwarewar karatu. Za mu iya wannan alhairi ne, ba matsala ba ne, kuma zai iya taimaka ma wato ainihin wannan ƙasa domin a ƙara wato tarbiyyantar da ɗaliban nan su zama abin amfani ga wannan ƙasa ta mu. To wannan ta ɓangare na biyu kuma ma iya cewa to in za a yi jami'o'in da buƙatar kallon wani irin matsala ne wannan jami'a za ta warware. Kamar misali jihar Niger, alhamdulillahi da samun wato ainihin jami'a da ake cewa University of Education misali, amma ni bayanan da ke tare da ni shi ne akwai wanda ita gwamnatin tarayya take buƙatar yi wato akwai Tagora wanda ita ma University of Education ne, da kuma wata yanzu wanda shi mai girma gwamna ya riga ya bada ya nemo community ita ma ta bada dama a yi. Ni tunani na da za a yi University of Agriculture ko University of Agriculture ko kuma University of abin da ya shafi mining, domin wannan jiha akwai buƙatar wato amfana da abin da Allah ta'ala ya zuba a wannan jiha na tattalin arziki wanda zai bunƙasa kamar harkar gona, harkar noma. To kuma tunda babu University of Agriculture misali a wannan jiha, to ina tunanin da ire-iren waɗannan specialized university din ma aka yi ƙoƙarin a samu guda ɗaya ta zama University of Agriculture, na ma iya samu University of Education, muna da University of Technology ina, wannan zai iya wato ainihin wato za a yi jami'a a kalli wani irin wato ainihin gudunmuwa za ta bayar wurin bunƙasa da cigaban wannan jiha da ake ciki. Sannan abu na gaba kuma yawan jami'o'i babu kayan aiki, yawan jami'o'i babu ƙwararrun malamai, yawan jami'o'i babu wato ainihin taimaka musu wurin research ko bincike. Wannan shi ma sai ya zama cewa to yawansu bai tasiri ba kenan, domin samun jami'a daga cikin manya-manyan ayyukan jami'a shi ne ta zama wato ainihin tana bincike wato research. Wannan yana da tasiri ƙwarai da gaske akan haifar da jami'a ingantatta a cikin al'umma. To matsalar da akan samu shi ne jami'o'in ta ina wato ainihin kira za a rike su ya zama sun samu ƙwararrun kayan aiki, sun samu ƙwararrun malamai, kuma jami'a ta wato biya buƙatun da ake buƙata. Wannan shi ne kaɗai abin da zan iya cewa, amma ba haka ba, na samun jami'o'i wannan ba aiki ba ne kuma abin alheri ne, amma jami'o'in ya zama cewa suna da kayan aiki da ƙwararru kuma an kafa su domin wato ainihin la'akari da irin buƙatar da ake da ita a wannan da aka kafa.
To yanzu haka dai, bayan ƙoƙarin da gwamnatoci gwamnatocin jihohi ke yi na samar da jami'o'i a kasar, haka kuma gwamnatocin jihohin sun dukufa wajen bunƙasa ilimin primary da kuma na secondary, kamar da gwamnan jihar Bauchi Alhaji Bala Muhammad ya bayyana wa 'yan jaridu a jihar ta Bauchi.
Abubuwa ne suke tabarbarewa harkar ilimi a jihar Bauchi, musamman ma a mataki na farko na primary, wanda ya kasance ga mu da dindin malamai a gidayance, a makarantun mu kuma an kaje makarantun a zahiri babu, kuma muna fusa kuɗi masu dindin yawan wajen gina sabbin makarantu da kuma gyara tsoffin, amma kullum makarantun ma tabarbarewa suke, kuma wayansu lungunan ma ba a gyara makarantun ba, ba a kawo mana ma labaran su cewa ga sunan ba su da kyau ba, har wayansu ma a cikin gari. Abin ya zama abin takaici kwarai da gaske. Muna da matsala wanda na ga babu haɗin kai tsakanin hukumar nan na Sudan da kuma Teacher Service Commission da ƙananan hukumomi da kuma kansu sakatarorin ilimi a kowane ƙaramin hukuma da kuma commissioner da sauransu. Saboda haka ne na kira wannan meeting, muka tattauna, muka samu matsalolin, mun samu cewa akwai ambaliyan malaman bogi a kowane ƙaramin hukuma, wanda yawancinsu ma iyalanmu ne, mu 'yan siyasa da sauransu wanda aka sa su a baya, ba na 'yan siyasan ba, wanda ake biyansu, wasu ma suna zaune a Abuja, wayansu suna Lagos, wayansu suna Kano, amma sai a ce kawai ana biyansu kuɗin koyarwa a matsayin malaman makaranta kawai saboda alfarma. To wannan alfarman gaskiya ba zai ba, saboda talakan jihar Bauchi yana shan wahala, babu makaranta, babu malaman makaranta, kuma babu ilimin, saboda haka malaman ma wanda suka rage wayansu ma suna a caba a gari da sauransu, babu mai sa idanu, su kansu wanda ya kamata su sa idanu kaman ba su da ƙarfin gwiwa. Shi yasa muka haɗa kai, muka tattauna, kuma muka yi kwamiti mai ƙarfi a ƙarƙashin dibici na wanda zai haɗa da kwamishinan ilimi na musamman da kuma na manyan makarantu.
To masu aro a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi da kuma bakon namu Dr. Bashir Yankuzo, sai kuma jami'ar da ta bada umarnin daidaita shirin Jodi Laser Creation. Naku abin yi cikin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.